A yau ranar 1 ga watan 11, gwamnatin jihar Benue ta kuduri aniyar aiwatar da dokar hana kiwo a filaye. Dokar wanda gwamnan jihar Benue Samuel Otom ya sanya wa hannu ta tanadi daurin shekaru 5 a gidan wakafi ko tarar naira miliyan 1 wa duk wanda ya saba ta. A cewar gwamnan jihar ta Benue, manufar dokar ita ce a kawo ƙarshen matsalolin tsaro tsakanin makiyaya da manoma, ta kuma fadada ayyukan kiwo da noma a yanayin da ya dace, da kuma hana daukan makamai da manoma da makiyaya ke yi. Kan haka na tambayi mai ba gwamnan jihar Benue shawara kan hulɗa da manema labarai da hanyoyin fasaha sadarwa Mr. Tahaf Agezu dan jin karin haske kan dokar.
We have been familiar with massive killings and destructions arising from interface between farmers and herders.
Yace kina da masaniyar irin kashe-kashe da lalata dukiyoyi wanda ke aukuwa saboda arangama tsakanin manoma da makiyaya. A gaskiya ma rahoton 2014 ya nuna cewa dukiyar da aka lalata a kananan hukumomi 10 na jihar Benue sun wuce naira biliyan 95 wanda suka hada da makarantu, majami'u, gidaje da asibitai. Mr. Agezu yace matsalar takan taso ne yayin da dabbobi suka shiga gonar manomi. Yace a wasu lokacin bata gari ne ke satar dabbobi bisu gudu da su. Daga nan sai rikici ya tashi. Daga nan sai a farma mutanen da ba su san hawa da sauka ba a karkace su. Yace dalilin kenan da al'umman jihar suka buƙaci gwamnati ta yi dokar.
It's an offense for cow to be allowed to graze on people's farm, and it's an offense to rustle cattle, and it's an offense to rear cattle openly.
Yace laifi ne a bar dabbobi su yi kiwo a gonakin mutane, laifi ne a sace dabbobi, kuma laifi ne a yi kiwo a filayen jihar Benue. Na tambaye shi ko waɗanne matakai gwamnati ta sanya na tabbatar da ba ta waye wa kowa haƙƙinsa ba. Yace dokar ta ba kowa damar ya nemi izinin mallakar ƙasa da zai gudanar da kiwo. Kiwon dabbobi sana'a ce kamar yadda manoma ke mallakar filin noma da kansu. Ba wani wanda za a fifita shi. Na kuma tambaye shi ko ya za a aiwatar da dokar.
The law provides for livestock guards who will monitor the movement of cattle.
Yace dokar ta tanadi wani jami'i da zai lura da tafiyar dabbobi tare da haɗin gwiwan 'yan banga da hukumomin da ke tilasta bin doka don tabbatar da mutane sun yi biyayya da dokar. To sai dai kungiyar makiyaya ta miyace Allah Cattle Breeders ta bakin sakatarenta na ƙasa Alhaji Baba Usman yace ba su amince da dokar ba.
Ita wannan doka gaskiya zai na tun daga lokacin da aka fara ta ba mai yarda da ita ba, kuma har zuwa yanzu na tsoron su muke da ita. Sati da ya wuce zan ga jiya ya kira mu manyan mitin da sarakunan sa na ƙasa da shugabannin ƙananan hukumomi don zauna mun tattauna a lokacin da shugaban yake mana bayanin cewa dokar ba ta yi niyyar koren bukulatari ba ne, kuma bukulatari ɗan ƙasar Benue yanzu a ɗan ƙasar Benue yake. Za ta samu guri wanda za ta keɓe inda za su kiwo da dai sauransu, ko ba masu cikin bin doka da oda ba ne. Amma doka har yanzu nan ba mu amince da ita ba, kuma muna shakkar da zai zama shi ne matsayin mu a kan wannan doka.
Amma me yasa kuke shakkar doka?
Lokacin da aka yi ta gwagwarmayar zanu wannan dokan, ba a gayyace mu mun shigo ciki ba, tunda kusan dokan ya shafi al'ummarmu ne. Amma sai ya zamana ba mu samu wakilci na musamman wajen zana wannan doka ba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.